This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na daren yau Lahadi 5 ga watan Mayu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdul dauke da shirin kallabi da kalle kasako da lungu kan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kafin ta shigo sai a yara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Ba a samu wani ci gaba ba a tattaunawar da aka yi yau Lahadi tsakanin Isra'ila da Hamas game da kokarin kawo ƙarshen yakin da aka kwashe kusan watanni 7 ana yi a Gaza, wanda ya yi sanadin mutuwar dubban mutane tare da tilastawa Falastinawa sama da miliyan 1 gujewa matsugunan su. A birnin Al-Qahira, shugaban kungiyar Hamas Ismail Haniyeh ya bayyana cewa kungiyar mayakan Falastina na son a cimma cikakkiyar yarjejeniyar da za ta sa kawo ƙarshen yakin da Isra'ila ke yi da kuma ba da tabbacin janye dakaran Isra'ila daga Gaza, yayin da kungiyar Hamas za ta sako mutane kusan 100 da ta yi garkuwa da su, sannan kuma tana so a sako mata ɗaruruwan fursunoni Falastinawa da Isra'ila ke tsare da su. A cikin wata sanarwa da ya fitar, Haniyeh ya zargi Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da ci gaba da kai hare-hare da kuma faɗaɗa rikicin da yin zagon ƙasa ga ƙoƙarin da masu shiga tsakani da sauran ɓangarori daban-daban ke yi na ganin an cimma tsagaita wuta. A gefe guda kuma, a yau Lahadi ne Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi cewa gwamnatinsa ta kada ƙuri'ar amincewa da rufe ofisoshin kafar yaɗa labaran Al Jazeera mallakar ƙasar Qatar. Netanyahu ya sanar da haka ne a shafin X wato Twitter, amma babu cikakken bayani kan tasirin matakin akan Al Jazeera da lokacin da matakin zai fara aiki, sannan kuma ko matakin na wani dan lokaci ne ko na dandandan. Nan take dai babu wani ƙarin haske daga shalkwatar Al Jazeera da ke birnin Doha. Wani wakilin sashen Larabci a kafar ta Al Jazeera ya ce matakin zai shafi ayyukansa a Isra'ila, musamman a gabashin birnin Quds, inda ta kwashe watanni tana yada labarai kai tsaye tun bayan harin da aka kai a ranar 7 ga watan Oktoban bara, wanda ya haddasa yakin Gaza. Amma matakin ba zai shafi ayyukan Al Jazeera a yankunan Falastinawa ba, a cewar wakilan. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Lahadi ne shugaban kasar China Xi Jinping ya isa kasar Faransa don wata ziyarar aiki wadda Emmanuel Macron ya karɓi bakuncinta. A yayin ziyarar, shugaban na Faransa zai nemi tattaunawa da takwaran aikinsa akan batutuwan da suka shafi Ukraine da kasuwanci. Ziyarar ta shugaba shi da ke zuwa a daidai lokacin da aka cika shekaru 60 da kulla hulɗa diplomasiyya tsakanin Faransa da China, ita ce ta farko a Turai tun daga shekarar 2019. Bayan haka zai kuma kai ziyara Serbia da Hungary. Zabar Faransa a matsayin babbar ƙasa da shi zai ziyarta a Turai na nuni da irin kyakkyawar dangantakar da ke tsakanin China da Faransa tun bayan da Macron ya kai ziyarar aiki China a watan Afrilun shekarar 2023. Gidan talabijin ɗin CCTV na ƙasar China ya ce jirgin da ke ɗauke da shi ya isa birnin Paris. Mummunar ambaliyar ruwa da zaftarewar laka sun kashe mutane akalla 57 a kudancin ƙasar Brazil, akan dole kuma kusan mutane 70,000 sun kaurace wa gidajensu, a cewar hukumar sa ido kan bala'i da kare farar hula ta ƙasar. Akalla mutane 74 ne suka jikkata, yayin da wasu 67 suka bace sakamakon mummunar ambaliyar ruwan da ta auku, a cewar hukumar. Adadin mace-macen bai kunshi wasu mutane 2 da suka mutu sakamakon wata fashewa da ta auku a wani gidan mai da ke Petro Alegre ba, wanda wani ɗan jaridar kamfanin dillancin labaran AFP ya shaida a lokacin da masu aikin ceto ke ƙoƙarin shan mai. yawan ruwan da ke taruwa da sauri a jihar Rio Grande do Sul na barazana ga madatsan ruwa da kuma tattalin arzikin Porto Alegre, birni mai yawan mutane miliyan 1.4.
Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
Madalla masu sauraro yanzu kuma lokaci yayi da zan ja gefe in bar ku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin kallabi.
Rayuwar kowa da yanda Allah ya tsara mai rayuwar shi kuma dama ni tun ina karma ina da interest akan aiki da sai sha'awa akan abubuwan da suka shafi jarida. Kisan aka ce wai turin gini turin zani akwai passion akwai kuma education.
Kallabin shirin ta wannan makon ƴan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin dake haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Yau kallabinmu ta mako wata mace ce da ta daura rauna da dama kama daga lauya, ƴan siyasa da kuma ƴan jarida za ku ji kowa tece. Kana kafin mu jingina batun cin zarafin ƴan aiki, yau bakin namu za su fayyace waɗanda ke da alhakin wannan cin zalin da kuma hanyar yi wa zaren tufka. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu buɗe babin da batun cin zarafin ƴan aiki da galibi mata ne ƙananan yara da iyayen gidansu mata ke yi. A yau bakin da muka gayyata domin neman hanyar shawo kan wannan matsala sun fara da bayyana waɗanda ke da alhakin cin zarafin ƴan aikin.
Da iyaye ne, kuma farkon malafin iyayen da ka uba ne. Saboda shi ya kamata ya tsawatar in ba da izinin shi ba ta yanda za a yi.
Amma wasu iyayen
baban ya mutu, baban ya mutu. Ke kuma uwayen kun ki zauna ki rungume ki rungume yaran.
Ba tallafi daga kowane bangare.
Ko da ba tallafi ki aski zauna Allah ba zai hana yanda za ku ci ba. Ko ce ki je ki aikata hudin. Ke ki je ki kama yarinya amma a kin gummace ki dauko yarinya ki kawo ta bariki.
Sai ne kudin aure suka ce suke yi.
Tara kudin aure wani sai ma fa kin tara. Sai kin je karshen ta a ce dan uwa ta cinye ko ɗan uwa ta cinye karshen ta da yarinya ne ka tashi ta sha sanyin banza ta shadu.
To wato kin ba yarinya ake ba kudin ba aikawa da shi aikin ba aika. Akwai wanda kamar yadda nace muku mun binciki su waɗanda suke irin wannan sana'a na kawo yara daga ƙauye amma sun kiyarda su zo su wannan zauri namu mun tattauna. Dai daga ciki take ce mana ai akwai ƙauyen da suke zuwa dauko yara. Ƙauyen duk wacce ma bata zo binni ba bata zo ta aikata dinnan wai ba aurenta saboda dai ba za ta yi kiwa bata waye ba bata iya gyaran daki ba a saboda haka condition ne na yarki ta samu miji wani alfahari a kauyen shine sai ta tabbatar da cewa ta taba zuwa binni ta yi aiki. So yanzu me ko ya zama abun kila ran kunya nan da dan jin nauyin cewa ma kin yi ma wani ma bauta to su a can abun alfahari ne. Sannan wayansu suka ce daga cikin suka ce sukan samu taimako ma'ana su idan suka je sukan zama kamar wayansu hajiyoyi ne wayansu sarauniya ana girmama su idan suka je kauyukan dauko yara tunda zaki dinga nan kyaututtuka ta ko ina kowa yana neman su musu alfarman daukan yan dan shi zuwa birni. A shi sa ai ita wannan kasuwanci ko in ce sana'an dauko yara daga kauye zan zo su aikata wai zama babban sha'ani. Sannan kuma suka ce roƙon su suke saboda kudin auren da za a yi kayan auren ya to ba daga babanta yake fitowa ba ko daga uwar ita za ta nemo abinci ta hanyar zuwa birni yin aikata. Ta hannu kun da ji al'amuran da ke faruwa.
Idan shi kuma leader kenan.
To haba kuma leader ce mana.
Yanzu wannan agency din nan ma ai akwai laifi, akwai doka. Wadan an kama ita agent za in aka hukunta ta akwai years ma da za ta yi.
Wato ita magajiyar nan a shari'ance kamar wani irin doka ake
akwai doka na naftip suna dauko yara ne daga wani wuri suna daukai su slavery ana
kaman bautar bauta
so hukuma ta hana
kuma ke san ba sa jin kadin yaro yake kudin kawai
kudin yake samu so hukuma da ya hana kuma akwai
muhimmanci
kai da in an kama ka
akwai shekarun da ake
kama shekara bi kuma a cika taron 250
kuma kin ga irin wannan ma ake wai wannan aikin ma da ake wannan cin zaliba fa iyakacin ma Najeriya ba kan kika mu wanda suke dauka ya zuwa Saudiya
su ma wahala
su yaran za su je su wahala amma ita wannan women leader ita ke cinye kudin
ita bagajiyar
ita ma ita ce ita ke cinye kudin saboda in aka ce kamar Saudiya ka an kai ka aiki kin ga na dafake da ka zuwan ki dai ba lafi ciki ke ji ba ita wannan women leader ita take jin daranci ita canya ake so saboda da ta wurinta kudin zai dinga fita za a iya baki kudin yaro a ce ki ba sai ki kasa kashi uku ko ki kasa kashi biyu sai ki dauki rabi sai ki aje ma yarin yayi so ko mun da ya danganta da yanayin yanda aka aune miki yarinyar kika zo ki riba ake ci dai riba ake ci kamar yanzu misali yarinya za a iya ce an aune ta akan miliyan 5 ko miliyan 6 sai fata gama fitar da kudin ta akan da sannan fa abin da ta tara sannan kira ki yarinya zaka dinga amfana da wannan kudin wahala ce zaka je kai ta sayin ta
to kawai ne je bangare ne shi wannan ne laifi da ake aikatawa mu dai matan
da laifi da
mu ne ko muke me ko mu tausaya wa mace ɗan uwanmu a matsayin ciwon ƴa mace na ƴa mace
ne mace aka sani da tausayi
idan aka san da tausayi su ma wanda ake kawo mu kuma su iyaye ne sun haifa su ma ya wato amma shi ga akwai bambanci wurin koma ne suke aikatawa musamman azartarwa da ciki
akwai kuma masu rikewa da kyau fa akwai akwai masu rikewa da kyau wata ma in ta rike ta yi karatu ta yi karatu ta dauke danta ta hada da wannan mai aiki saboda sun san nagartan yarinyar a nan gidan da ta ci sun san ko bi na ta tarbiyyar ta waye duk ana aka mata tarbiyya wani dan matar shi take hada ta cewa na ka aure ne ko kuma ya Allah matar gidan ta mutu mai gidan zai ce ba zai bari yarinyar nan ta kubuce ba ni zan aure ta
to ai kuma dai malama ruka ya kin kara ba matan aure tsoro
ci gaba ai wannan shugaban shi bai ji shuru-shuru ai hana mutuwa di iyakacin ki inda mace yasa zai aure ko anan ne ma zai je aure to goma ma a ce ma wanda ma kika sani ko kika sanya take
a ni dai wanda kika aure a waje
kan a bari ta mana ce wata yadda wannan mai aiki na
akwai mai aiki akwai mai auren mai
zama na zo kan fada da ka fada eh eh kana ma madam ta zama madam
wannan mai aikin to sai wannan ayin shi ma ba so dai ba so bi ba ni sai na ga nau ce ma ba ji yau ba mai aiki ce aka kawo gida kai miji a shekana so in mai aiki in mata gida ta abu sai ka ce baka iya ba na wannan mai aiki
ba ta nufin
sallame ta ita ne mai aiki ita kuma mata gidan
an yi hadan fada
mai gidan ita kuma matar ita kuma tana yarinya tana mata biyayya
tana
jin dadin zama da ita sai da ya kai mai aikin nan tace wance ita ce yau rabuwar mu yazo tace me ya faru tace bari ki ji tace tana kuka tace ba zan taba cin amanaki ba tace gashi abin da mijin yake amma in kin ce ƙarya ne sai mata tace mijinta ba zai yi haka ba tace bari in baki shi da sai ta dauko wayarta sai ta yi flashing din mai gida sai ta sa wayarta har sai ene suwiti na ya aka ina hajjiya tace hajjiya ba ta nan ta fita ke kadai ce ta dinde soyayya kaza tace a daman na ce kudirin nan da ka kawo na yadda na amince zan yi kin yadda to tace to yanzu matsala daya zamu yi da hajiya sai ce a da Allah wannan ba abin nan bane zan ja fada ne in na ja fada ce in kada ka gida in ta tafi gida
kin
gane ba da dai bane in ta tafi gida
barista ta tsora ta
ina faruwa
ko tsora da ba da
in ji
da ta tafi gida sai in ja fada zan ce ta mun kaza idan ta tafi gida saboda na san tana da fushi in ta tafi gida nan da wata kaza kafin na ayi ni kuma sai in lallaba sai in je in dawo da ita
ba ta
so ne sai in ba ta kuɗi sai mu zo mu zauna to sai ta ce kaga muna zumunci ya ce da Allah rabu da ita da wannan sai ta tuto shikenan saboda gashi na naji shigowar ta bari in sauri in kashe waya kan fake san tana da waya tace a bazan taba sani tana da waya ba yarinya na ta kashe waya a gaban mata
cakin ina cakin wani
yana dawowa ya ga yana muzure ba ai kaza kaza ba ina wanci ai wanci ta tafi gida so ban kada miki ba sai da yace mata sai da tace mishi to yanzu kudin da za a siyayya tuwo mun zan je da iyaye na da waye zan yi siyayya zan yi kayan daki yace duk zai sa ai mata ura tace a ba ni ya fi san san abin da rai yake so
ita mai aiki
ita mai aiki ya tura aka ya tura tace ya tura mata kudi ma kudi shi bude mata akan su yarinyar ya tura mata kuɗi mako don kuɗi masu yawa
Ba ta zama.
Idan in ya bude ba ta da wasu ba ai an yi gudun gara ne kice baki dauko katuwa budura
ko karamar yarinya
kin dauko karamar yarinya to wata karamar yarinyar ta fike kwarewa da ke ganta wannan karamar yarinyar da ke renawa
to Allah ya kyauta shawarwari ga iyaye da kuma su masu daukan ma'aikata din yara musamman saboda an ci dana kowa ne musamman ya mace
to iyaye da yau kalubale gare su saboda sun ji wannan abun ba so ɗaya ba ba so biyu ba so uku ba so ya kamata dai iyaye mu ji tausayin ƴaƴanmu mu rike su kamar yadda Allah ya akwai hisabi tsakanin da iyaye dole akwai haƙin da zaka sauke a matsayin ka na uwa ko na uba zaka sauke to kaga baka sauke ba naka je ka ce ma Allah ne
barsa hukumanci
kamar yadda ta faɗa ko a hukumanci ma akwai child rights akwai haƙin da akan iyaye akwai haƙin iyaye akan da akwai haƙin mashi da akan jama'a akwai kuma haƙin su ma jama'a akan da akwai haƙin da akan hukuma akwai haƙin hukuma akan da duk an
bayyana shi to
dai abinda yaro ya kamata yayi abinda iyaye su ma ƴaƴan su abinda hukuma ya kamata su ma ƴaƴa yara su ya kamata su ba su education
wato ilimi
ilimi free
kyauta
a irin to duk komai era nan an bayyana a hukumar
so kowa yayi aikin da aka sashi
kowa yayi abin da ya kamata
to idan lalle ciwon ƴa mace ne ashe ya dace mata su hada hannu domin ganin an kawo ƙarshen wannan ɗabi'a yau Dara ta ci gida domin kuwa kallabin mu ta mako abokiyar fama ce a fannin aikin jarida wadda ta samu jarin shiga wannan sana'ar da aikin lauya waka aka ce a bakin mai ita tafi dadi ga kallabin mu ta mako
sunana Maimuna ya Bakar ni ce mawallafiyar jaridan Tozali da kuma shugabar gidan talabijin wato na Tozali TV an haife ni a Maiduguri na girma a Bauchi na yi makarantar primary a Bauchi na yi secondary ma a Bauchi Federal Government Girls College Bauchi daga nan na tafi Bayero University yadda na karanta wato shari'a law kenan bayan haka sai na zo na yi Nigerian Law School a Abuja na kuma yi service ina a Ministry of Justice a Abuja daga nan sai na samu aiki a Corporate Affairs Commission
wani shekara kenan
na samu aiki a Corporate Affairs Commission December 2003 kuma December 2003 na gama service around the same time na gama service kenan na samu aiki ban wani dade a gida ba sai na samu aiki a Corporate Affairs Commission na yi aiki a Corporate Affairs Commission na shekara hudu saboda daga 2003 zuwa 2007 I think da yake December ne so in kika gani zaki ga kamar shekara hudu ko jan towards the end of 2007 kuma sai na ajiye aikin gwamnati na dan bude yar law chamber ina wato limestone solicitors na kuma fara magazin mujalla wato wanda aka zo aka santa da wato Tozali magazine kenan to haka dai muka yi ta tafiya yau dai fara Tozali magazine na kusan shekara 16 kenan in kika duba daga 2007 to date ana maganin kusan shekara 16 haka bayan Tozali ina cikin yin Tozali magazine kuma sai na samu wato kaman wata me ake cewa sabon passion sai na ga ato na yadda ba su fine mana sai na bude Tozali TV 2017 or there about 20. It was a kind of beer shit that was coaching a father to the TV. Mumfara, she has an online TV channel. They're going to make how Star Times platform. They're plus Star Times platform, make how Canal Plus, make how DSTV, make how Go TV. Today I am today ni ce shugabar gidan television a wato na Tozali TV in kuma da mujallar Tozali magazine din tunda har yanzu ma muna mujallar sai dai yanzu mun koma online saboda yanayi yanzu akwai su Instagram da mu ne kadai zaki bude magazine mu shiga biki kiga gayu kiga mata kiga discussion interview
iri
yawa to amma yanzu kin
kayan kawa na mata
yawa akwai social media akwai Instagram akwai TikTok akwai ina inda ake post mu ma dai muna da online version din muna yin abinda muka saba yi amma dai online magazine din sai dai idan mutun ya na son a mai special edition wato na magazine din zamu iya buga masa amma dai yanzu mun fi karfi akan TV din tunda TV mu duk platform din da kake tunani a Nigeria da Africa baki ɗaya muna kai to yanzu muke da muke gudanar da al'amarin gidan television wato na Tozali TV to dai wannan shine takaitacciyar tarihin aiki na da makaranta da aiki ko
biki siyasa ba
eh to na dan taba siyasa ko zance muna dan taba siyasa ban dai taba fitowa wai na nemi takarar wata office ba amma dai nayi APC har ya kai da aka bani wato shugabar board chairman kenan wato na Nigerian Postal Services ake kira menene na sada zumunta ma'aikatar sadarwa na kasa nayi chairman ma'aikatar sadarwa na kasa shekara 6 yauwa mun yi shekara 4 sai aka sake min renewing tenure ina na ƙara shekara 2 sai aka yi sabon gwamnati da aka yi sabon gwamnati ta sauke duka board chairman to nema abin sai ya shafe ni to kinje kuma a 2019 na taka rawa a siyasa da aka yi na Gombe mun na APC har lokacin da Buhari ya je Gombe ina cikin watan committee wanda suka tarbi shugaban kasa da tarba yake cewa ko sai suka tarbi shugaban kasa to kinji kuma har yanzu dai muna taka rawar siyasa a bayan fage ba dai na taba fitowa na ce bari nemi wani kujera ba amma dai muna muka ga mutane da suka cancanta mukan je mu mara musu baya mukan dan taya su kaman su campaign mu fadakar da mutane akan su in dai sun cancanta yawa kuma ni yar APC ce har yanzu ina APC
to me ya dauki hankalinki kin samu horarwa a matsayin ki na lawyer sai kuma kika koma mawallafiya kuma kika koma aikin jarida har da bude gidan talabijin me ya dauki hankalinki
to kin san aka ce wai ko rayuwa kowa da yanda Allah ya tsara mai rayuwar shi shine dai babba amma kuma dama ni tun ina karma ina da interest akan aiki da sai sha'awa akan abubuwan da suka shafi jarida nakan nemi mama na tana karatu sosai mace ne mai son karatu so tana da magazines tana da newspapers tana da ba abin da bata da shi novels da waye to saboda tana da shi nakan saci hanya kullun in karanto su wanda ya kamata a ce na karanta a wannan shekarun da wanda bai kamata ba dai zakan je na sato su na kure su na karanta su yawa so ina jin tun kisan aka ce wai turin gini turin zane akwai passion akwai kuma education abu ne guda biyu daban akwai abin da kai ra'ayin ka yana son shi akwai kuma abin da shi karatu ne kawai ka dauke shi to kin gani kamar lo a waje na karatu ne amma wai ra'ayi na abin da yake so ina son duk abin da ya shafi fadakarwa watan na jarida da wani TV da wani waye yana burge ni ko ba haka ba tun ina karma abu ne wanda dama ke burge ni kuma to be candid ni a jami'i na ma application ina for mass communication na apply
to
so da naje ni university naje neman admission akwai wani abokin babana lokacin shi doctor ne a UK Dr. Musa Badara sai ya ce min me yasa ba zaki karanta law ba babana ma dama shi ma yace me yasa ba zaki karanta law ba shi ma ya da naje sai ya convince ni ina akan in ka karanta law zaka iya komai cewa in kika karanta law duk abin da kike so zaki iya zuwa ki yi shi ko ba gaskiya ba saboda professional course ne yace mass communication in kika karanta shi zaki mass communication amma ni ina ganin ana wa tunanin kije ki karanta professional course din da law din nan ba wai da sauki yake samu shi bake ga shikin samu cikin ruwan sanyi su kije ki karanta law to kin je inda aka yi na karanta law ina son law din ma ba wai ba na san shi ba amma hankali na ya fi tafiya ta wajen wajen shi harka na sadarwa jarida ne wane shi yasa kika ga nayi magazine mujalla har shekara 16 mujallan nan dai ba sauki yake da shi ba in dai ba wai din ina san shi ba in kudi nake ne ma gaskiya ba zan yi aikin jarida ba saboda ba kudi a ciki kudi a ciki amma dai tunda abinda kake so ni a rayuwa ina ga mutane su yi ringa kokari suna yin abinda zuciyarsu yake so saboda in kana abinda zuciyarka kake so duk da babu da akwai duk zaka yi hakuri yawo duk abin da ya throwing at you zaka dauka because kana son abin ne zaka yi ta kokari kai ta turawa sai ya kai lokaci matsayin da kake son ya kai tunda dai yanzu rayuwa dama me ne a ce ka tashi kana da objective kana da purpose kana da abin da kake yi kuma ni abin da ke faranta min rai abin da nake yin nan duk da wahalalun da ke cikin shi abin da nake dan ina son shi ina son abin da nake shi yasa kika ga nake hakuri nake ci gaba da turawa nake ganin nake tura buzu wai nake ta buzu kai bango aha kika ga nake ta kokari nake ta ci ga saboda abin da raina yake so ne shi journalism matin shi sada zumunta sada sadarwa abu ne wanda ni ra'ayi na yana son shi shi yasa nake yin shi amma ni lawyer ce kuma har master's degree ma da na koma a law ne master's degree na ban je na yi ta a wannan ba a mass communication amma na yi courses da yawa a Nigeria a Turai duk a mass communication just in enhancing in what knowledge ina na wannan kisan abinda baka sani ba lokacin da zaka shiga dama zaka nemi waɗanda suke da experience haka na fara da zan shiga sai da na nemi waɗanda suke da experience a field din naje na same su suka bani shawara waɗanda suka ce min kan ne waɗanda suka ce min ni ko ba kam ni da amma na riga na ce zan yi so kan ne yin bawai ya shigo kunni na bane dai an gaya min dai wahalun da ke cikin shi da komai na ga dai naji na gani nace haka dai zan ta pushin tunda ina so kin gane ina sha'awan shi sosai na ringa turawa har muka kai inda muka kai yanzu alhamdulillah mun kai wani mai ake cewa
matsayi
kuma banda ma mun kai wani matsayin har yanzu muna da watan we have kaman bigger dreams for the channel muna da wannan babba wai mun kai ma wani matsayi amma har yanzu ba mu kai inda muke so mu kai ba saboda inda muke so mu kai ba shi da iyaka eh kaman dai mu zama dai CNN haka yawa
Nigeria
ta duniya dai a san mu ko ina a duniya ai kije business in ka fara shi zaka ta expanding ne har ya ta girma har ya girma ya fi komai ya wuce Nigeria ya wuce Africa ya shiga duniya shine business
wa kin shiga wannan harkar kaman business ne kenan
eh to
inda nake kuma kin ce ba kudi a ciki
eh ba kudi cewa ne harkan jarida ba kudi generally ba wai na ce ba wai kudi absolute ba kudi bane kin gane kaman yanzu a baki ne sanoyi guda biyu akwai wanda idan kika yi shi yanzun nan zaki kudi akwai wanda kuma sai kin jure zaki kudi time inda zaki saka ki kudi a wannan ba shine ta inda zaki saki kudi a harkan jarida ba
to madalla ba iyakar take nan ba idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji ci gaban da manaja Maimuna ta samu a wannan fannin nan kuma za mu da sa'aya a shirin namu na wannan makon sai kuma mako na gaba ku ji mu da wani sabon shirin uwar gida ke ma kina iya shiga shirin da nufin yaya ta gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban kasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita muna godiya ta musamman ga wakilanmu Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
masu sauraron mu baki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen A madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da wanda ya bada umarni Hailu Haile da ma injiniyan mu ne yanzu. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya sai da safon ku.